Mai sauraro Ibrahim Abdullahi Suran ɗinki akan mita 88.5 Dale Temere Zamani dauke da rahoton batun da ake ciki a wannan rana ta Litinin a fadin jihar Kano da ma ƙasa baki daya wanda ya samo asali daga batu da ake na ranar samun yancin kai wanda a yau Litinin gwamnatin tarayya ta ware wannan rana domin murnar wannan rana zagoye wata ta 1 ga watan Oktoba duk da cewa ta kasance a ranakun ƙarshen mako ne amma hakan yasa gwamnatin ta ayyana wannan rana ta Litinin a matsayin hutu wanda a irin wannan rana ce aka samu na wannan kasa ta mu Najeriya wanda a yau ake shekaru 62 kenan da samun yancin kan hakan yasa yanzu zamu dan tattauna da wasu daga cikin al'ummar gari dan jin sun ma san da wannan batu da ake na ranar yanci kuma ya suke kallon abun dindadi muna tare da maza da mata ban sani ba bawan Allah ko ya san cewa akwai wani hutu da ake yau
ni dai na zo ne wannan anguwan
wai ka san akwai wani hutu da ake yau a Najeriya na aiki
ban san hutun ba
baka san ana wani hutu ba a yau
eh
amma akwai batu da ake na cin kai da Najeriya ta samu daga mulkin Turawa kana da masaniyar wannan
wallahi ban san komai ba haka ne ma yake zaune
ba ka san komai ba
wallahi
to ga ta farko kenan amma hannu guda ga bangaren mata ma Hajiya wai ko kin san cewa yau ana wani hutu ban san ba Hajiya kin san cewa yau akwai wani hutu da ake yi na
ban sani
baki san ana hutu yau ba
okay ana hutun Happy Independence mana
to me kenan yake ni
kabariya
me kenan Happy Independence day din
wannan din
kika ce
a wannan hutun yancin Najeriya yancin kasa to ai shine dai
to misali sai abinda nake so in ji kin san cewa yau shekara nawa da samun yancin Najeriya
eh shekara 62 kenan
na gane
to a kawarta ki ta san cewa ana hutu kin san cewa ana hutu
na sani mana
na me ake hutu ban sani ba ga wani abokin nawa duk da dai na ga yana janyewa to da alama dai wasu sun sani wasu ba za mu sake matsa mu ji sunan malamin
sunana kamar Adam mai salati Hausawa
ya batun wannan rana wai me ake ciki
wannan tana cikin hutu da aka bayar a Najeriya domin murnar samun yancin kai na 1 ga watan Oktoba da aka samar da wato Najeriya
ya batun yancin
to yancin kai gaskiya ne mun sami yancin kai daga ganin daga hannun fararen tura zuwa ga bakake yan uwanmu amma dai gaskiya idan an tambaye ni akan zancen me muka tsira da shi dangane da wannan yancin kai mun tsira da abu ɗaya kawai sunan Najeriya shi kadai muka tsira da shi amma ba wani yanci da muke da shi a wajen al'umma wannan dalilin ne ma yasa muka shigo ake kiranmu da kwamar muke gwagwarmaya don mu samu wadda sauki a cikin al'umma kuma ni saboda son wannan kasar da nake Allah ya sani ni 1 ga watan Oktoba din ma kaman haihuwa kuma kai fada namiji duk ka ko da ni da matata duk yan kasa ne na gari wanda muke kaunar wannan kasar sai dai inda muka samu matsala shine shugabannin ba kowanne ne yake kaunar talakan ba a wannan kasa mun zama yan bauta a boye wannan dalilin yasa muka shigo harkokin mata to al'umma dan musamman masu gugurmai da zamu samar da yancin da talaka zai iya shan ruwa kuma ya bacci idan su biyu
watakila da a wancan lokacin ne fa inda nake ganin ka gabjije din nan za ka dauki lodi da yawa da watakila kana nan kana ta shige da fuci ana labta ma kaya kana dako da safara da bauta da abubuwa
to haka ma a wannan lokacin ai nan ma yanzu a yanzu haka ma loda mun kayan ake yi ai yanzu haka akan kayan nake kuma akan dakon nake
ta yaya
a to ai yanzu misali yanzu za ka daure ni yanzu ai ban da 100 a kasa kawo da ku nake a Najeriya kawo ku aya daure nake kenan kawo ku banda yanci kenan ai sun samu
inda ne fa abinci ma fa sai an nemo ma
inda ne za a baka abinci ko da dai za ka yi aiki amma yanzu abincin kake nema ka rasa shi to daga wannan shine matsalar mu a ƙasar Najeriya
kana so ka ce baka cin abinci amma ka hada wannan tebar
wannan teba ta daban ce to daga ba za ka ce baka da duk wanda yake cin abinci duk wanda baya cin abinci ba za ka gaishe a gidan ba ai wannan abin ina faɗa maka ne ni ai dan gogor maya ne ka manta sunana ne ai dan gogor maya ne ko da ni na koshi ko da ni ina da jari ko da ina da wata harkokin amma sauran ɗan uwan Najeriya wani hali suke ciki mu fa kwamarawa manta kai mu ba ko mun muka ga zamu ci abinci da nama wasu wasu ba zamu hakura mu ci abincin haka saboda sauraron
kuma yanzu wannan hali an Najeriya suke
cikin Najeriya suna cikin jimami dan mun gaskiya sun rasa halin da suke ciki muna cikin jimami mun dai tsira da sunan Najeriya amma har yanzu ɗan Najeriya bai fi karfin cikin sa ba to ko a kasar da za a ce ɗan Najeriya bai fi karfin ɗan kasar bai fi karfin cikin sa ba ka ko sai dai a masa addu'a a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un